Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 17 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Kuma Mahmud, wata kungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samar wa mambobin kungiyar karin kayan aiki na kariya. Haka kuma hukumomin Beijing sun sake daukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar COVID-19. Sannan kuma a jiya Talata, masana kimiyya na Burtaniya sun sanar da cewa an samu babbar nasara a yaki da coronavirus.
Kan labaran duniyar kenan. Yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a wasu sassan arewacin Najeriya saboda hararan yan bindiga da suka addabi jama'a, al'ummar jihar Nai jama'a ta shiga sahun jihohin da ake wannan zanga-zanga domin nuna alhinin su kan yadda yan bindiga suke hana su fakata.
Abin da za a iya ce ba za a iya sani a kesa ainihin mutanen da suka mutu ba da ainihin arzikin da suka su lonta, kuma abin ba wuta tsaya ba. Saboda haka nan abin da muke bukata shine da ita gwamnati, muna ganin cewa komai karfin wa'annan yan ta'ada bai kai ainihin girman da karfin gwamnati ba.
To sai dai a gefe guda kuma fara gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kira ga al'ummomin yankunan da ake kai hare-haren da su kara hakuri. Kuma a ce wata ana daukan matakan da suka dace.
Eh, abin da ciwo a ba jama'a a yankuri, Allah ya da za a ga bayan wannan abu don da gaske a ji. Yanzu haka gaba ya sa cikin yayin ciki wanda zai iya ganin abu ciki tufa da tattara ma yanzu an tura shi wannan yanki.
Muna kuma tafa da karin bayani kan bukatun shugaban jam'iyyar APC da aka nada. Bayan da kotun daukar kara ta tabbatar da zakatar da shugaban jam'iyyar Adams Oshomole. Baya ga haka Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Kuma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata kungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samar wa mambobin kungiyar karin kayan aiki na kariya ta kuma biya su kuɗin aiki na yanayi ne cike da haɗari kamar na jinyar waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Ko kuma za su zakafa batun yajin aiki da suka fara tun ranar Litinin, ji shugaban kungiyar. Dr. Aliyu Sakumba, shugaban kungiyar likitocin Najeriya, ya ce yanzu haka mambobin kungiyar da ke kula da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a cibiyoyin jinyarsu za su tsaya da ayyukansu sai dai in gwamnatocin tarayya da na jihohi sun biya bukatunsu a cikin makonni biyu. Likitoci da yawa da ba a san adadinsu ba daga kungiyar mai mambobi 5,000 wanda ke wakiltar akalla kashi 3 na likitocin Najeriya sun bi ayyukansu a asibitocin gwamnati. Akalla likitoci 10 sun mutu daga cutar COVID-19, cutar da ke saurin yaduwa wadda coronavirus ke janyowa. Sakumba ya nuna damuwa kan cewa kimanin likitoci 200 ne suka kamu da cutar. Hukumomin Beijing sun sake daukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar COVID-19 mai yawan gaske a kan mazaunan birnin bayan da aka sake samun barkewar cutar ta COVID-19 a ɗaya daga cikin manyan kasuwannin sayar da kayan abinci na birnin. Babban birnin ƙasar China ya shiga cikin wani yanayi wanda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana a matsayin tamkar yanayin yaƙi. Bayan da aka samu rahoton mutum 106 sun kamu da cutar kusa da wata kasuwar sai da kayan abinci ta Zinfa'i da ke gudumar Fantai a kudu maso yammacin Beijing. Hukumomin birnin sun tura jami'an yaƙi da annoba 100,000 kuma sun sanya tsauraran matakan kulle a akalla yankuna 28. Makarantu da wuraren wasanni da aka shirya buɗewa yanzu za su ci gaba da kasancewa a rufe. Kuma jami'ai a Beijing sun hana mazauna birnin da ke zaune a yankunan da suka fi kasancewa cikin haɗari gaske fita babban birnin. Haka kuma an hana masu taxi da sauran motocin haya fita birnin da fasinja. Masu sharhi sun ce ɗaukar tsauraran matakai na da mahimmanci ga jam'iyyar kwaminisancin China ta CCP bayan ta samar da ƙwarin gwiwa a cikin gida ta hanyar ayyana nasara kan yaƙi da COVID-19. Duk da cewa da farko an yi rufa-rufa an kuma samu mushkila amma duk da haka wasu kwararru sun yi imanin cewa matakan da hukumomin Beijing suka dauka sun yi tsanani kuma mazauna birnin sun yi kira da a dauki matakai masu sassauci a yaki da annobar A jiya talata masana kimiyya na Burtaniya sun sanar da cewa an sami babbar nasara a yaki da coronavirus sun ce wani maganin steroid da ake kira dexamethasone mai saukin samu mai arha kuma zai iya hana kisa daga cutar COVID-19 masana kimiyya daga jami'ar Oxford ta Burtaniya sun ce a wani gwaji da aka yi da maganin na dexamethasone ya rage yawan mace-macen masu jinyar da ke amfani da na'urar taimakawa numfashi da kashi 35 cikin 100 haka kuma ya taimakawa marasa lafiya da yanayinsu bai yi tsananin bukatar na'urar numfashi ba da kashi 20 cikin 100 Peter Holby kwararren da ke jagorantar gwajin maganin ya fadawa wani taron manema labarai a Downing Street cewa sakamakon da suka gani abin mamaki ne kwarai Prime Minister Boris Johnson da ke tsaye gefensa ya yaba wa gwajin yana mai kiransa gagarumin nasarar da aka gani ya zuwa yanzu a bangaren maganin COVID-19
Agida Hadiza Kyari wacce nan ba da jima ba za ta saki dawon Allah ya da daga karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu tsinduma cikin rahotannin namu inda wasu daruran matasa suka gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Mina dake jihar Niger domin nuna bacin ransu kan abin da suka kira kisan gilla da ƴan bindiga ke yi wa jama'a yankunan jihar da ma wasu sassan arewacin Najeriya zanga-zangar daina zuwa ne a daidai lokacin da aka kwashe wasu kwanaki ana gudanar da makamantanta a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya wadanda su ma suke fama da matsalolin ƴan bindigar daga birnin na Mina ga Mustapha Nasiru Batsari da karin bayani
masu zanga-zangar dai dake sanye da bakin tufafi sun isa fadar mai martaba sarkin Mina ne Dr. Umar Faruk Bahago tare da mika ma sarkin wata takarda da suka ci sako ne zuwa ga gwamnatin Najeriya akan wannan bala'i na kisan bayan Allah da ya addabi al'umma Kwamanadi Yakubu Garba shugaban kungiyar kwadago ta jihar Niger wanda kuma shi ya jagoranci wannan zanga-zanga ya ce daukar wannan mataki ya zama tilas domin kuwa lamarin ya kai intaha
wannan ayi girman wannan matsalan ta wuce hankalin mutum duk wani abin da wani zai faɗa ko zai rubuta gaskiya su kai da Allah ta wuce hankalin mutum abin da za a iya ce bala'i ne a kiyasta ainihin mutanen da suka mutu ba da ainihin arzikin da take wasu lonta kuma abin ba wai ta tsaya ba saboda haka nan abin da muke bukata shine dai ita gwamnati muna ganin cewa komai karfin wa'annan ƴan ta'ada bai kai ainihin girman da karfin gwamnati ba
shugabannin kungiyoyi a bangarori daban-daban ne dai suka shiga wannan zanga-zangar ga kuma abin da wasu daga cikin su ke cewa
sunana Sani Abubakar Yusuf Koki kuma kaso da zo mu nan shine zo mu yi zanga-zangan lumana in tabbatar mu sarki da ainihin damuwa kun damuwa ba wuce komai ba muna fama da rashin tsaro
sunana Alhaji Sani Subbaso mataimakin shugaban ungiyar miti Allah ta maki yan dabbobi ta kasa mun goyi bayan wannan zanga-zanga kace 100% muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin arewa da su yi ma Allah kar su sa maganan tsaro akan siyasa
Amra Aliyu mu dai mata muna cikin hatsari iri-iri kuma wayannan kashe-kashen da ake tayi a Niger State zaka ga mata da yara su ne aka fi cuta
bayan da ya karbi sakon waɗannan matasa masu zanga-zangar dai mai martaba sarkin Namina Dr. Umar Faruk Bahago ya ce duk da yake ya san gwamnati na iya kokarinta wajen shawo kan wannan matsala amma tabbas zai isar da sakon matasan
amma gurgudu kokari ana yi amma kuma ni na zama kaman mai kai sako ne insha Allah kuma wannan bayani da aka yi zai kai ga shine jama'a gwamnati
hukumomi a matakai daban-daban dai musamman jama'an tsaro sun sha bayyana cewa suna iya kokarin su wajen shawo kan wannan matsala gama abinda kwamishinan yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya shaida mun akan matsalar tsaron a yan kwanakin da suka gabata
akwai matakai da wanda muka dauka wanda kuma bai kamata cewa duk abin da muka yi mu zauna muna fallasa
Mustapha Nasiru Batsari mu da Amurka daga Mina a Najeriya
yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da karshen labaran duniyar
A daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kan titi a fadin kasar, jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a wata dokar shugaban kasa wanda za ta zayyana garan bawal din da aka yi wa 'yan sandan kasar. Dokar za ta karfafa hukumomin 'yan sanda a fadin kasar su yi aiki da ka'idoji na kwarewa don yi wa al'ummomin su aiki. Waɗannan ka'idoji za su kasance masu ƙarfin gaske a doron duniya, a cewar shugaban. Haka kuma dokar ta buƙaci cibiyoyin da ke bincike da ba da horo kan cancantan su horar da jami'an kan dabarun rage tsananin yanayi da kuma ka'idodin yin amfani da ƙarfi. Wani ɓangaren dokar kuma ya buƙaci a ƙirƙiro tsarin da 'yan sanda za su yi aiki da jami'an kula da harkokin zamantakewa wajen amsa wani kira da suka samu wanda bai da nasaba da tada hankali ta hanyar ware kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya don a tallafa wa jami'ai wajen tunkarar mutane da ba su da mahalli da waɗanda ke da matsalar taɓin hankali da kuma masu lalurar shan miyagun ƙwayoyi, a cewar Trump. 'Yan sanda a Paris sun zargi wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye da mamaye wata zanga-zangar lumana jami'an lafiya suka yi a tsakiyar birnin Paris jiya Talata, inda aka jinkirtar da akalla mota ɗaya kuma aka yi ta jifar 'yan sanda da makamai. Tazoma ta ɓarke ne a daidai lokacin da dubban likitoci da jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan jinya da yawa sanye da fararen kayan aiki suka yi ta zanga-zanga a kusa da ma'aikatan lafiya a birnin, suna neman a yi musu ƙarin albashi kuma inganta musu yanayin aiki. 'Yan sandan Paris sun ce wasu gungun 'yan tawaye masu zanga-zanga da ake kira Black Bloc sun kai hari kan jami'an su. An ga hoton bidiyo da ya nuna da yawa daga cikin 'yan tawayen lokacin da suka jikinta wata mota suka kai ta tsakiyar wani layi, yayin da wasu kuma suka kai ta jifar 'yan sanda da makamai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dangane da batun tsaro da muka ɗauko a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa 'yan ƙasar haƙuri dangane da matsalolin tsaro da ake samu a arewa maso yammacin ƙasar. Fada gwamnatin Najeriya ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata, wacce wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin haske daga Malam Garba Shehu, kakaki a fada gwamnatin ta Najeriya.
To na farko dai in ce maka su wayannan da suka yi zanga-zanga ai ba su yi laifi ba, saboda tsarin mulki na Najeriya ya ba da damar a yi zanga-zanga cikin lumana. Kuma idan aka duba halin da jama'a ta ke ciki a wasu sassa na jihar Katsina, akwai damuwa kuma ai ba za ka ga laifin mutane idan ransu ya ɓaci, wanda ya asara dan uwa ko nasa na jikinsa, iyaye ko kuma sun kasa zama a garuruwansu sun canja matsuguni suna wurin da ba a saba ba. To wannan abubuwa na larura sai dai a ba wa mutane haƙuri kuma a tabbatar musu cewa abun nan yana wa shugaban Muhammadu Buhari ciwo, kuma umarninsa ga jami'an tsaro na ƙasa shi ne ba wai Katsina ba, a Niger, Kaduna, Sokoto da Zamfara, da wannan fitina ta dami mutane a dazuzzukan nan, a ji a karkaɓe wannan fitinan da mutanen nan ai maganinsu. Wannan mataki an ɗauke shi sati uku kenan da suka wuce ba a gama ba, saboda haka ana cikin yi abin da ciwo, amma jama'a a yi haƙuri in Allah ya da za a ga bayan wannan abu, don da gaske ake wannan haka da nake maka magana. Da aka gane cewa ma wai sun daina fitowa ko da rana sai su kullo da daddare, yanzu haka shugaba ya sa jirgin yaƙi wanda zai iya ganin abu cikin duhu da daddare, ma yanzu an tura shi wannan yaƙi. Saboda haka ni abu da muke gani duk da cewa zanga-zangar nan dama ce ta ɗan Najeriya, amma kada a raba wa jami'an tsaro hankali yayin da suke ƙoƙari su yi fafutuka su maganin waɗannan fitinanin mutane, kada a raba musu hankali, a yi haƙuri in Allah ya da za a ga bayan wannan abu.
Malam Garba, a wasu dazuzzuka na kusa da jihar Katsina akwai labarin daba-daba da 'yan ta'addan nan suke, kuma akwai lokacin da ma ana ganin su an san inda suke, ana ba jami'an tsaro bayanai cewa ga wurin da suke, amma ba a kai doki sai ma su zo su yi barna su koma. Wannan ba gani watakila shi ya sanya duk jajircewan nan da bayanan da gwamnati ke yi kamar mutane ba sa gamsuwa, domin ba su ga an fara fatattaka waɗannan daba-daba da ke kusa-kusa da su ba ma?
Ai kuwa in ma har akwai wannan lamari da ka faɗa a ƙasa, ai ƙarshensu ya zo insha Allah, saboda ma wasu sun yi sakaci da wannan aiki. Yanzu wannan shi ne gagarumi a ƙarƙashin ma'aikatar tsaro ta Najeriya, kuma mutane su yi hakuri don sojojin Najeriya nan sun saba kuma an san su a cikin yanzu ba yadda suka yi nasara a wurare daban-daban a cikin kasar nan har ma da kasashen duniya daban-daban Allah ya da wannan abu da suka saka shi a gabashi maza ai maganin sa
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fara gwamnatin Najeriya To bayan da kotun daukar kara ta tabbatar da dakatar da shugaban jami'ar APC mai mulki a Najeriya Adams Oshomole daga makamin sa jami'ar ta nada mataimakin shugaban jami'ar na kudancin kasar Ajola Ajimobi a matsayin mukaddashin shugaba sakataren walwalar jami'ar Ibrahim Masari ne ya bayyana hakan a wata tattaunawa da suka yi da wakilin Munasir Adamele Kaya wanda yace tsarin mulkin jami'ar ta APC ne ya tsara nada mukaddashi a irin wannan yanayi
idan shi shugaban jami'ar baya nan to wanda zai rike koko zai kula da harkokin jami'a ya tsare shugabanci wato shine mataimakin shugaba ko kuma kaddashin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jami'a ya fito
tunda muka mutane suka yi zamani za su je daga wajen ku shine za ku daukaka kara zuwa kotun koli
kara tun yanzu mun dauka kara ai kamar gyare ka mun dauka kara tuni ba mu kai kotun koli ko ku mun tafi kotun koli kotun daga ita sai Allah ya isa a inda muke sa ran insha Allah za mu samu hukunci na adalci
sai wannan fa duk yana nuna abinda kuke gudu ne cewa wannan jami'ar ba ta auka cikin rashin jituwa da fitina ta cikin gida
to in ta auna ta hada cikin rashin jituwa muna fatan Allah ya kawo jituwa din
wannan na zuwa ne lokacin da kuka dawo matakin hana shi gwamnatin jihar Edo godin obasiki tsayawa takar zaben ku na fidda gwani a jihar tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga Oshimolin ma an maida shi gefe ai
kana nan gurin kana Najeriya kana aikin jarida aka yi zaɓe a bayansa wani mataimakin gwamnan nan bangaren shari'a suka ce mutumin nan baya takardun suka kore shi aka ce ai mu ne shugabanni ba mu aikin da ya dace ba mu aikin da ya dace ba to yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga takardun shi magana a ce wai mun hana shi ko ba mun kana shi tsaya zabe ba shi hana kai shi tsaya zabe
wato Ibrahim Masari abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jami'ar Adams Oshimole da ba abinda zai sa a gano yana da matsala
wallahi tallahi ko suna shiri Adams Oshimole bai sai ya lullufa wannan abun ba saboda barin ga maka abin da ya faru wancan karan ma IPTV tana ta samu takardun sai ta zo ta gabatar da ta shigar da kara a makare wato abinda ake cewa an yi filing case din out of time
Ibrahim Masari kenan sakataren walwala a jam'iyyar ta APC a Najeriya to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19.31 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a kodin shi muna nan a shafin mu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya ko baya ga rasa gwamnatin jihar Dungurungun Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya tana fama da rigingimu a wasu jihohi. Ita ko jam'iyyar adawa ta PDP tana fuskantar kakkausan suka na rashin cika alƙawuran da ta yi a lokacin yakin neman zaɓe. Jama'a assalamu alaikum. Gwamnan jihar Edo da ke kudancin Najeriya Godson Obaseki ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar wadda ta dora shi kan kujerar gwamna a shekara ta 2016 hakan ko ya biyo ne bayan da kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar ta kasa ya bayyana cewa gwamnan ba zai iya sake tsayawa takarar wa'adi na biyu ba a zaben gwamnar za a gudanar a jihar a sakamakon matsalolin takardun karatu bayan da tuni gwamnan ya bayyana bukatar sa na neman tazarci sanarwar gwamnan ko ta biyo ne jim kadan bayan da ya gana da shugaba Muhammadu Buhari wanda manazarta ke ganin bata yi wani tasiri ko hubbasa na daidaita tankiyar ba an dade ana samun takun saka tsakanin gwamnan Obaseki da wanda ya gada kuma shugaban jam'iyyar ta APC na kasa Adams Oshomole wanda ya kara hura wutar rikicin da ta kai ga kotu ta dakatar da shi Oshomole a daidai lokacin da kuma reshen jihar ta Edo na APC ita ma tace ta dakatar da shi daga zama dan jam'iyya. To ko yaya yan jam'iyyar ta APC a jihar suka ji da matakin gwamnan?
Suna na Isa Salihu, shugaban jam'iyyar APC bangaren arewa a kar Edo. Cewa Obasanjo ya fita daga APC ya koma wani bangaren, to kusan mutuwar jam'iyyar APC domin dalili na san zai kwashi wajen su tafi da wannan kin ba alkhairi bane, ba ci gaban mu bane.
To sai dai tuni da masu fashin baki akan lamurran siyasa suka ta'allaka wannan dambarwa da tsohuwar takaddamar da ke tsakanin gwamnan da shugaban jam'iyyar Adams Oshomole. MM Lawal malami ne a jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto kuma mai sharhi akan lamuran siyasa.
Ba ka iya raba siyasan Ubangida da abin da ke faruwa a yanzu. Biyayya ne ake bukata idan aka kai ma alfarma ta zama wani abu. Idan ka kuma ce ba za ka bada wannan biyayyen ba, to kai za ka samu matsala da Ubangidanka.
A jihar Niger kuma wani sashe na shugabancin jam'iyyar ta APC sun zargi shugaban jam'iyyar na jihar Injiniya Muhammad Imam da yin rubda ciki da kudaden jam'iyyar da suka kai har naira miliyan 500, lamarin da ya sa har jami'an tsaro suka shigo a ciki. Alhaji Mukar Jau shine jami'in walwala na jam'iyyar.
A 2014 mun zo mun zabe na kananan hukumomi da kansuloli, mun generating kudi ya kai na miliyan 300 da wani abu
na sai da form kenan,
sai da form kenan tashin fare. Na biyu kuma chairmomi na council suna ba mu miliyan 400,000 kowane karshen wata. Ya ce yana aje muna a asusun Heritage Bank, ake kiran bank din na boyo. Ya ce in an shekara hudu suka gama za a hito da shi a yi ma 'ya'yan jam'iyya tun daga sama har ƙasa alheri, kowa ya san an samu canji. So an bincike asusun ba tare da komai ba, mun bi ba mu gane komai ba.
Sakataren kuɗi na jam'iyyar ta APC a jihar ta Niger, Idris Umar Liman, shine ya so ma bijiro da lamarin.
Mun dauka mataki saboda ni ne financial secretary na APC a Niger State, kuma ya kamata an samu record na kudi da yana shigo party, kudi da ana kashe a party. To tun da nazo chairman bai bani dama in samu wannan record din ba.
Amma me yasa bai baka dama ba? Ka tambaye shi.
Na tambaye shi, wai shine accounting officer na party din.
To tsarin jam'iyyar ku yake game da tafiyar kudade.
Tsari din cewa shine chairman, ni ne financial secretary. Ni zai tambaya ko aina ko na aka kira batun kudin party financial secretary za a fara tambaya.
Tuni da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya bada umarnin a ci gaba da bincike da bin bahasin wannan magana.
A tsarin party akwai constitution, akwai ka'idojin da ake kashe kudin party. To labarin da na samu shine wasu daga cikinsu sun ce ba abin ka'ida, kuma suna tuhumar kudi kusan sama da miliyan 500 da aka turo aka kashe ba tare da an bi ka'ida ba. To miliyan 500 ko ba karamin kuɗi ba ne, mutane na da haƙƙi a cikin kuɗi, har da mu kai domin duk wata cikin albashi na ana cire wani abu. To in har ina ba da kuɗi daga albashi na saboda a riƙe jam'iyya, sannan kuma ana wani abu daban da kuɗin, kaga ba da shi. Sannan su mutanen da suka labarin da mutane suka yi ƙara suka kawo kuka suna gudun kan wata rana ta tashi a ce to ai aikin kun yi ba ku yi ba.
To ko menene martanin shugaban na APC akan wannan zargin da ake masa?
Ai na tuna ba wanda suka yi mun, na ba su kana ni ba zan ja wani abu. Allah shi zai sakamako.
A to kenan yanzu ana ta kiraye-kirayen cewa ka sauka, kana nan dai kai akan matsayinka na shugaban APC na jihar Niger kenan.
To ba ga wanda suke kiraye-kiraye ba, APC tana da tsari ne, tana da constitution. Ba ga mu ga laifin da ne ba, ta zama ce na farko ta Allah. Akwai tsari, mun riga mun kai tsara national kuma a tabbata za su yi adalci a kuma. Azu batun party ba batun police station ba. To ni wuri. To kowa sun da wannan.
Na'am, kai a shirye kake ka zauna da kowane bangare ke?
Ah, dole ne. Ai kowa da neman lafiya ne. Ana son zaman lafiya. In kisko mu cikin sun zo zan zama da su.
A jihar Bauchi ma wani rikici ya kunno kai a jam'iyyar ta APC, inda ta kai har wasu jigajigan jam'iyyar a matakin ƙasa suka bayyana sauke shugaban jam'iyyar na jihar Ubanana. Ibrahim Ango wani jigo ne a jam'iyyar wanda kuma shine ya bayyana sanarwar sauke shugaban.
Wato akwai irin abubuwan da yake faruwa wanda idan ba mu muka tsaya da kan mu ka ga abun ba zai gyaru ba. Shugabannin da muka aka musu dauki daura sun kashe jam'iyya, sun lalace jam'iyya. Shi wanda yake jagoranta kamar wanda aka aka bashi wannan gurbin wannan abu na dauki auren makinan so bai iya gudanar da abun ba an ka zo aka yi congress wanda ba aka kaida ba so kaga shi ba shugaba ne tunda shi shugaban da yake kira kan kujeran chairman na jam'iyya ya kamata a constitution na fice ya kasa ka kai ka shiga kai ka sai ka shiga takara musu sauka ba ya shiga takara yayin na dare ransa ba a je bilin taro an yi taro na cewa wannan ya ci abu daga ward ba wannan ya ci chairman daga local government wannan ya ci chairman aka yi abun da aka ga dama so da haka muke kalubalantar wannan shi yasa muka kira taro ni inda ga gani nan ina da safi kina a matsayin na delegate na national delegate na jami'an ABC shugaban jami'a na state Alhaji Uba Amin nana yawa so da haka mun cire shi mun sauke shi mun dauko Alhaji Aminu na Borno dan chairman na Ekshire local government shi muka mashi acting chairman na jami'an mu na state
to sai dai shugaban da aka cire din Uba Nana ya ce sam ba za ta tabu ba
saukar da wani shugaba ko wasu shugabanni ne ya ake yi a saukar da su because wannan abin an tanar da shi a tsarin mulki na jam'iyya amma wani mutum ko wasu mutane kawai su bugi kirje lokaci guda su taso su ce sun saukar da shugabannin jam'iyya kamar yadda wasu aka ce sun yi to kaga wannan ya zama almara ko tatsuna kamar mutum ne kawai sai maka kan titi ce maka na saki matarka to me zaka ce sai dai ka ce Allah ubangiji ya kawo sauki saboda ka san akwai matsala
yanzu kuma sai jihar Taraba inda jam'iyyar PDP ke mulkin jihar take kuma da awar samun nasarori tare da cika alƙawarin da ta yi wa jama'ar jihar musamman a yanzu da gwamna Darius Ishaku yake bikin cika shekara daya a wa'adin mulkin sa na biyu to amma kuma jam'iyyar APC dake adawa a jihar ta ce lalle an sami ci gaba amma na mai hakan rijiya da bakin tsohon shugaban jam'iyyar na jihar ta Taraba kuma jakadan Najeriya a Trinidad and Tobago Hassan Jibado
yanayin da Taraba take ciki ni dai a tarihin duniya ban taba ji irin wannan koma bayan da aka samu ba kuma musamman ma a wannan shekara din nan na karshe da yazo yanzu tunda ya san cewa bare dawo ba babu abin da gwamna ya sa a gaba da mukarraban sa in banda fashe dukin al'umma ai awan gaba da su hatta ma abubuwan da gwamna na farko na farin hula gwamna Jolly Nyame ya assasa ya gama rusa su baki daya
to sai dai a martanin da ya mayar kwamishinan watsa labaran jihar Dan Juma Adamu duk da yake ya ce wannan adawa ne kawai to amma yana ganin in ma akwai rashin ayyukan ci gaba a jihar to su ne suka haddasa haka anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Lamido Abubakar Mustafa Nasiru Batari Ibrahim Abdulaziz da Abdul Wahab Muhammad Cuba Hero Deodoni ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga labarai a takaice
to Mahmud wata kungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samarwa mambobin kungiyar karin kayan aiki na kariya haka kuma hukumomin Beijing sun sake daukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar COVID-19 sannan kuma a jiya talata masana kimiyya na Burtaniya sun sanar da cewa an samu babbar nasara a yaki da coronavirus a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kan titi a fadin kasar jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a wata dokar shugaban kasa wanda za ta zayyana garan bawal din da aka yi wa 'yan sandan kasar
masu horo da aka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kan mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce tsaya ne gabatarwa sai kuma Cibahiro Jibrin ne ya hada mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa